أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بينك يا ما صار من كسر نيسا إن ما كسر لما ينتهي الدين المسلم شيء تشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساك داو واتي قبل أن نكرتونا لتابع نزية وأن دعوة شيني حلقة متقوم مشاعرة كما زامو تاشي أكن بسالين ديكي مغانا أكن كيران سالة وأن دا زامو كان تا كما يندم كسابة يدن دي سيمو دواهي قائم بياني بانا يكي جا بسلون ربي و الأذان كيران سالة سنتون سناني في المواضي أشكين وراري التي وأن دا الأعادة تغا الأعادة أن تجتمع الناس متاني سنة روا بها غريتا kare jawami'i kawai masallatain juma'a wal masajidi da wararen salloli guda biyar wa huwa al-i'lamu shi kiran salla shine sanarwa ne bi dukhuli waqti salati da shigan lokacin salla al-mafarudati abu farlantawa bil alfazil mashru'ati da kuma lafuzza abun shar'antawa wa huwa shine zai karanta mana sunan gaba ma'ana dai shine a takaice shi kiran salla wannan gaba da muka karanta abin da bayanin ta shine faslun rabewa al-adhanu kiran sallah sunnatun sunnati amma inda yake sunna din shine filma wazi a cikin wurare allati al-adatu an tajmi' an-nasu wanda yake ga al'ada mutane suna haduwa wurin shine bi haga ita wannan wuri din kala jawami'i kamar masallatin juma'a haka sai ya zama mutane suna taruwa masallacin juma'a kenan wal masajid da kuma wuraren da ake yin salloli guda biyar da an kasa ba hamsu salawat kenan ko to yin su yin kiran sallah a waɗannan wuraren sunna ce saboda haka sunna ne yin kiran sallah a irin waɗannan wuraren inda ake taruwa sai ya ce to shi kiran sallah din wa huwa al-i'lamu shi matsayin sanarwa ce shi kiran sallah bi da kullu waqti salati da shigan lokacin sallah al-mafruzati ta farilla kuma an shar'anta shi bil alfazi da waɗansu lafuzza al-mashru'atu abun shar'antawa na hakan ga akwai lafuzzan da ake bukata su aka so mutun yayi wajen kiran sallah ba ya kirkiro na shi lafazi wanda yake so ba to shine zai karanta mana waɗannan lafuzza din wanda aka yin kiran sallah din wato shi kiran sallah yanda ake yin kiran sallah shine idan mutum zai kira sallah ga ainihin lafazin da ake bukata na kiran sallah din wanda haka ake sunta wajibi ne da shi za a yi yace na farko shine mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar an fahimta bayan kai wannan niyya sannan sai ka karanta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah da sauti kasa kasa kenan sannan sai ka saki daga murya ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala salah hayya 'ala salah hayya 'ala al-falah حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تشيني لفزة نكيران صلى كما وتشيني وانا لفزة نكيران صلى وانا أما شيني وانا نان مالا ملتفين إزياكي تشيوا دوهاكا أبونا الله فزين كيران صلى شيني كتشي الله أكبر معنى الله أكبر شيني الله مي جرما الله أكبر شيني الله مي جرما ashhadu an la ilaha illallah na sheda babu ambauta da cancanta da gaskiya sai Allah ashhadu an la ilaha illallah na sheda babu ambauta da cancanta da gaskiya sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah na sheda babu ba annabi muhammadu manzo Allah ne ashhadu anna muhammadar rasulullah na sheda lalle annabi muhammadu manzo Allah ne to shine yace sannan sun mai yarja'u shahadatai ne sannan sai ka kara mai ta wadannan shaida guda biyu da ma'ana kamar yadda na yi bayani cewa bayan kai Allahu akbar Allahu akbar din ka daga sautin ka sannan sai ka dan sassauta da murya ka sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai ka daga murya sai ka ci gaba da ashhadu an la ilaha illallah zuwa karshe din to shine yake nufin summa yurji'u din sannan sai ya maimaita ash-shahada ta ne wadannan shaida guda biyu din bi arfa'i min sautihi daga da mafi daukaka sautin shi awwalan da farko da haka sai yayi sama da sautin shi na farko sannan summa yaqulu sannan sai ya ce hayya 'ala as-salat hayya 'ala as-salah akula hayya 'ala as-salah sannan hayya 'ala al-falah ma'ana hayya 'ala salati ku yi gaugawa zuwa sallah hayya 'ala salati ku yi gaugawa zuwa ga sallah hayya 'ala al-falah ku yi gaugawa zuwa ga samun babban rabo hayya 'ala al-falah ku yi gaugawa zuwa ga samun babban rabo Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma la ilaha illallah babu abin bauta da cinta da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala to sai ya ce amma wai zido yana karawa fi azanis subhi a cikin kiran sallar asuba ba'da qawlihi hayya 'ala al-falah bayan mutun ya fada hayya 'ala al-falah to sai ya kara da as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm subu marratayn shudi biyu wato shine ma'ana as-salatu salla khairun minan nawm tafi bacci wai ma'ana kenan a tashi daga bacci ai watan ita sallah din kuma a kiyaye da kyau wajen Allahu akbar din nan ba ismu tafdilin bane nan a ba cewa zai Allah shine mafi girma ba dan ga hakika babu wani abu mai girma sai Allah subhanahu wataala dan haka kai tsaye Allah shine mai girma din ba magana Allah shine mafi girma ba ba da haka za a fassara shi din ba to wannan kenan amma shi wannan tarji'in da yace in kace Allahu akbar Allahu akbar to sannan in zaka sai ka ce asharu la ilaha illallah asharu la ilaha illallah asharu anna muhammadar rasulullah asharu anna muhammadar rasulullah din kai shi kasa kasa sannan ka dawo daga baya ka kalame ta asharu la ilaha illallah asharu la ilaha illallah to shi ka fara yi sannu sannan daga baya kuma ka dawo kai saman wasu sun ce sunna ne ba rukuni bane kamar yanda wasu sun ka akwai wani wanda yake dauka daga cikin malamai cewa shi matsayin rukuni ne don haka in mutum ya bashi baye shi wannan sannan bakin sallah ta ya baci amma dai wasu sun tafi akan cewa dai watan ba ainihin sunna ne shi ba rukuni bane yawa da haka din mutum ya bashi kenan sallar shi ba ta baci ba kenan wallahu alam to shine ma'anar wannan ne sannan bayan wannan kuma ina fatan an fahimci wannan din zan ƙara nana ta yanda ake kiran sallah don ina so a fahimci da kyau domin musamman ladanmu sai a kiyaye da irin kurakuran da ake dan fada wani lokaci kidu da yake can gaba shi mallan zai mana magana su zan ƙara nana ta yanda ake kiran sallah din wato shine mutum zai karanta Allahu akbar Allahu akbar sannan sai sassartar da murya shi sai ya ce asharu la ilaha illallah asharu la ilaha illallah asharu anna muhammadar rasulullah asharu anna muhammadar rasulullah sannan sai ya daga sauti asharu la ilaha illallah asharu la ilaha illallah asharu anna muhammadar rasulullah asharu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله to shine sai mutun ya shi haka din to wannan shine yanda ake bukata kiran sallah to amma idan ya zama a cikin kiran sallar asuba ne to shine an so sai mutun ya kara da as-salatu khairu minan nawmi sai mutun ya wannan as-salatu khairu minan nawmi kuma munan niya a malikiya wato shine inda aka yi as-salatu khairu minan nawmi shine idan ka zo bayan kai hayya 'ala as-salah kai hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah to kamin ka ce Allahu akbar Allahu akbar to shine sai kai wannan as-salatu khairu minan nawmi sannan sai ka ce Allahu akbar la ilaha illallah wannan kina amma wajen Imam Abu Hanifa to shi kuma sai an gama kiran sallah ne gaba ɗaya sannan aka yi as-salatu khairu minan nawmi wannan shine kuma shi Imam Malik ya tafi ne saboda dalilin hadisin da Sayyidina Abu Dawud da wanda Abu Dawud ya ruwaita daga Sayyidina Abu Mahzura ko Abu Mahzura an sani ladan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda sadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koya mai kiran sallah sai da ya dafa watan kanshi yace zai koya mishi kiran sallah wanda shi yasa shi Abu Mahzura din nan sanadiyar haka nan aka ce wani lokaci wato sai aka ga su mashi ta ya tsawo sosai da gaske wanda tana zubuwa ma nan ga huskar shi aka ce mai ya kamata koya aski ta yace na har abada ba zai aski wannan suma ba yace abin da dalili saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi wannan sumat tunda ko annabi ya taba wannan suma shi ko har abada ba zai aski ta ba Allahu akbar saboda neman albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Abu Mahzura kenan saboda wannan hadisin wanda Abu Dawud ya ruwaita daga Abu Mahzura din wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda shi Abu Mahzura ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mai kiran sallah to kuma ciki ya gaya mai yace in yace hayya alal falah to in cikin sallar asuba ne yace as-salatu khairu minan nawm to shi yasa imam maliku yasa in kace hayya alal falah hayya alal falah kamin kace allahu akbar allahu akbar to ciki ne zaka yi as-salatu khairu minan nawm to wannan shine sannan sai malai ya ci gaba da cewa wala yajuzu bi halatta ba an yu'azzana ay kiran sallah li salatin ga wata sallah min as-salawati daga cikin salloli al-khamsi guda biyar hatta al-jumu'ati ko da jumu'a ce qabla waqti ya gabanin lokacinta illa salata subhi sai sallar asuba fa innahu domin shi kam yustahabbu ansu an yu'azzana laha ay kiran sallah gare ta fi sudusil akhiri bisa kashi dai bisa shiddan dare min al-layl na dare qabla dulil fajr gabanin hudu al-fajr thumma yu'azzana laha sanna ay kiran sallah gare ta thaniyan nadu inda dukhulul waqti nan gun shigar lokaci wadan magana as-salatu khairun min nawmi shi kuma san da muka wuce duk da ke lokacin baya mun taba yin karatu ne kaji akan ina ne to ya kamata a yi ta ita as-salatu khairun min nawmi dinnan shin wai a kiran sallar farko ya kamata ko da sai bayan al-fajr ya hito wannan kiran sallar na biyu da ake yi wanda mun yi karatu mai tsawo akai wannan bayani mai tsawo kuma wanda har ƙarshe nake cewa kuma yin ta a cikin kiran sallar bayan sallar al-fajr ya hito wanda na karanto da dalilan malaman da suka tafi akan wanda dalilan su na tabbatar da cewa bayan kiran sallah na biyu akan ta din to shine ba mara kinan bayan alfijir ya hito kinan to shine wanda muka ce kuma shine ma ainihin fatawa ta Ibn Baz da sauran wadannan malaman na Saudiya gaba ɗaya na Wahabiyawa ita ce fatawarsu su ma sai ga kiran sallah na biyu akan yin as-salatu khairun min nawmi ma'ana kinan bayan alfijir ya hito sai sannan ne akan yin as-salatu khairun min nawmi wannan shine fatawa ta malaman Wahabiya ma su kansu na Saudiya din kuma shi yasa har gobe a harami maka shi ma sai as-salatu khairun min nawmi dinnan sai kiran sallah na biyu ne akan shi ma'ana bayan al-fajr ya hito ne akan shi saboda haka mun yi taba yin karatu dai akan wannan din to shine mala yace wala yajuzu bi halatta ba an yu'azzana ay kiran sallah li salatin wata sallah min as-salawati al-khamsa daga salloli guda biyar hatta al-jum'ati ko da jum'a ce ko ba za a yi kiran sallah gare ta ba qabla waqti ya gabanin lokacin da sai lokacin yayi wanda an sani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma kiran sallah guda ne yake yi sai manzo Allah ya shigo za a yi hudu ba ne sai a yi wannan kiran sallah din na juma'a din haka zamanin sayyidina Abu Bakar Siddiq haka zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhuma dukan su kiran sallah ɗaya ne aka yi a lokacin da gabani sayyidina Usman ya ƙara wani kiran sallah saboda jama'a ne sun kai yawa to sai yasa a kiran sallah Azawra sunan wani wuri ne a nan wata kasuwa can cikin Madina to sai azan kiran sallah na wajen saboda harkokin jama'a sun yi oba ga mutane sun yi yawa mutum na iya shagalta lokacin sallar juma'a yayi bai tarda ya sani ba to sai sayyidina Usman ya sa an ga ƙara kiran sallah na biyu din ana yi ne daidai nan wajen saboda haka sayyidina Usman shine ya ƙara shi wannan kiran sallah na biyu da aka yi ranar juma'a din wanda ake cewa kiran wanka mu gare mu yanzu ko to saboda haka wato to shine kaji yanda yake kamar yanda mun kai shi a lokacin baya wanda Imam Bukhari ma ya rubuta shi cikin sahihin sa to saboda haka shi yasa ya ce to rabi halitta ai wannan kiran sallah to ko dai an yi in ka kula dai bai zama tsayin kiran sallah ba dai kawai an daye shi ne idan lokacin liman yayi zuwa ayin sallah to sai an sake wani wannan din wanda za a yi to shi an na ita sallah din wancan din kawai dai ba na sallar din bane saboda haka an yi din ba laifi an kai ba amma dai ba matsayin na sallah yake ba ba matsayin kiran na sallah yake ba to shine ma'ana sai ya ce illa salatu subhi sai da sallar asuba fa innahu dumi ita yustahabbu ansu an yu'azzana laha ay kiran sallah garita fi sudusil akhir a cikin kashi ɗaya bisa shidda na dare min al-layl na dare in ka raba awoyin dare shidda to kashi ɗaya wancan na ƙarshe din to sai ka dauko shi daga bakin nan ne akan kiran sallah na farko ne ita asuba din qabla dulul fajr gabanin hudu al-fajr sannan summa yu'azzana al-hasan nan sai a kiran sallah gare ta kuma thaniyan nabu ma'ana daga ba sai a wani kiran sallah kenan bayan al-fajr ya hito kenan shine inda dukhulul waqti lokacin shigar lokaci ba ana bayan hudu al-fajr kenan sannan sai malai ya ce wa yastahabbu ansu lil munfarid daga mai sallah shi kadai idza kana musafiran in ya zama matafi ne an yi azzina an so yayi kiran sallah li hadisi abi sa'idin saboda hadisin abu sa'id al-khudri wato wai ma'ana shine kana cikin tahiyya mustahabi ne ba dole bane amma in kaga dama kai ba kaga dama kuma kai sallah kaka kai gaba kana cikin halin tafiya sai lokacin sallah yayi to mustahabi ne kai kiran sallah sannan kai sallar ko da kai kadai ne ku wato shine yace saboda hadisin abu sa'id al-khudri ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi ni na ganka kana son kiwo cikin dabbobi zama daji tare da dabbobi kana kiwon dabbobi sai yace to in ka kasance kana cikin dabbobin ka daji kana kiwo to sai yace idan lokacin sallah ya to kai kiran sallah domin duk wanda ya ji sautin kiran sallar ka ko mutun ne ko aljani ne ko mamina ne dai in ya ji kiran sallar ta karanta shar kiyama zai yi ma shaidu kikyawan shi duna cewa lalle kai wannan kina sallah kuma kai sallat to shi yasa yace ko da kai kadin to saka ga musabbi ne mutum ko da shi kadin ne yana cikin halin ta yana kina sallah sannan ya sallate wannan ba laifi bane sannan sai malamin zai muna kuma jan kunni domin watan kurakure da suke gudana cikin kiran sallah wanda kuma san nan karatu yake da matukar muhimmanci sosai da gaske a bashi hankali wajen kurakure da ake samu ko suna aikatawa cikin kiran sallah din yace tanbihun fadakarwa wal yahzaril mu'azzinuna masu kiran sallah su kiyaye min maddiba'i akbar daga ja naba'un ta kalma akbar kaka ce Allahu akbar kaka samu wannan ba'un din ja kaka ce Allahu akbar ba a cewa haka nan Allahu akbar ba a cewa bar to shine malai yake nufin ka kiyaye daga yema wannan ba'un din ja mai tsawo sannan wa ashhadu da kuma ka kiyaye daga barin ja wajen ashhadu kaka ce ashhadu domin in ka ce ashhadu tambaya ce kake yi wai ko ka shaida ba ba an bauta da gaskiya sai Allah kaga akwai matsala kenan wal jalalati da kuma ismul jalala shi ma na Allahu kenan shi ma kaka ce Allahu akbar ma'ana in ka ce haka nan tambaya ce kake wai ko Allah mai girma ne subhanallah kaga an samu matsala kenan to shine malai yake nufi wali hazalil mu'azzinu mai kiran sallah ya kiyaye min maddiba'i akbaru daga jan wannan ba ta akbar ta akbaru din kai ce akbar wa ashhadu da kuma kiyayewa daga barin ja ga kalmar ashhadu kai ce ashhadu wal jalalati da kuma ismullahi suna Allah din na Allahu kai ce Allahu sannan sai malai ya ce bayan wannan kuma wa min alwaqafi kuma ya kiyaye kada ya rika tsayawa ala la ilaha bisa ga la ilaha ma'ana kaka zo ka ce ashhadu alla ilaha sai ka shi da sannan ka ce illallah kakkai waqafi wannan wuri kai tsaye ashhadu alla ilaha illallah ka hadisu da illallah din to shine ma'anar wa min alwaqafi kiyaye daga tsayawa ala la ilaha bisa ga kalmar ta la ilaha kai waqafi wurin sannan wa min tarki idgamid dali ya kiyaye daga kin barin shigar da dal firra'i a cikin ra min muhammadar rasulullah da kalman nan ta muhammadar rasulullah ma'ana ka tabbatar da wannan dalun din dal din kana shigar da shi cikin ra ashhadu anna muhammadar rasulullah anna muhammadar rasulullah haka ake so kai shi kaka ce anna muhammadan rasulullah a aka shigar da wannan dal din cikin ra ashhadu anna muhammadar rasulullah to haka ake ce mashi to shine yake nufi kiyaye daga watan barin shigar da daldin a cikin wannan radin kai ya bashi ya tabbatar da shigar da wannan dal a cikin ra'un din sannan sai ya ce wa min fatahi lami kuma ya kiyaye daga barin shigar da lam min rasulillahi daga yama watan lam wasali sama ya kiyaye kada ya malam wasali sama wajen rasulillahi wato shine sanda zai karanta ashhadu anna muhammadar rasulullah kada ya tayace ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ya ce rasulullah ya malama a wasali sama ruhu ake so ya mata ashhadu anna muhammadar rasulullah don haka wannan lamun din lamar kenan ruhu aka so kai mata ka kai mata abun nan don haka kaga shi wancan ka kiyaye wajen shigar da dal ka tabbatar da ka shigar da dal a cikin ashhadu anna muhammadar rasulullah an gane da men suna cewa in baka shigar da dal din ba kai lahanul khafiyuko inji su lahanul khafiyu inji qurra'uko to saboda haka kuma nan shi ma ka kiyaye din wajen lam'ar shi ma dole ka tabbatar da ruhu aka kai mata ashhadu anna muhammadar rasulullah kaka ce rasulullah ba amala lamun din wasali sama sannan sai ya ce wa min tarkin nuduki bil ha'i ko mutun ya kiyaye kada ya bayyin huruci da ha'un ka tabbatar da ha'un zaka yi huruci da shi min hayya ala salah wajen hayya ala salah ai kaga ta wanne a wurin takuri ne wurin ko to hakuri aka so ka daure sai da zaka shi da wurin sai ka ce hayya ala salah hayya ala salah hakuri aka so a ji ka daure wurin ba ta wannan zaka fadi ba kaka fadi ta ko kuma ka daure ta ka ce hayya ala salat a hayya ala salah to shine ma'anar wa min tarkin nuduki ya kiyaye daga barin yin huruci bil ha'i da ha'un kai ka sai huruci da ha'un din mana min hayya ala salah daga hayya ala salah sannan wa min tarkil ha'i ya kiyaye daga barin yin huruci da ha'un kai ya ki yin huruci da ha'un min hayyi 'alal falah wajen hayyi 'alal falah ka tabbatar da ha karami mara digu shine kaka fadi hayyi 'alal falah kaka ce hayyi 'alal falah kai matsayin ha babba wani a'a kaka yi ha'un wurin ha'u hakuri abin da zaka fadi wurin ha'un da aka so hayyi 'alal falah hayyi 'alal falah to haka zaka yi shi sannan sai malai ya ce waya kunul azanu shi kiran sallah din nan ya zamo mutarassilan wato ya zamo watan sakakki mara ya zama dai bayan dai kake shi dalla dalla daidai kima ba kai gaugawa kware ba kuma sannan baka yi watan baka tsau baka gaugawa da yawa da sauri kuma sannan kuma jan yayi uba da yawa shine ya zamo waya kunul azanu kiran sallah ya zamo mutarassilan sakakki min gairi maddin mufridin ba tare da ja mai tsawo ba wala tamdidin ba tare da nadewa ba ma'ana kakka jashi da tsawo ya tsawo kware sosai daga sai kana loga loga sosai daga sai wajen kiran sallah kuma kar ka dunkule shi kuma Allahu akbar sharra la ilaha illallah sharra kana kiran sallah a'a ba a son kai cika sauri ba a so kuma kai nawa da yawa to shine ma'anar wai kunul azanu kiran sallah zama mutarassilan ya zamo sakakke min gairi maddin ba tare da ja mufridin mai tsawo ba wala tamdidin kuma ba tare da nade shi ba sannan sai ya ci kiran sallan kuma ya zama mauqufan ya zama abun wa waqafi kana tsayawa gairi mu'arabin ba abun wa da irabi ba ma'ana shine dukka zakka da waqafi in ka ce Allahu akbar ka kai waqafi wurin waqafi din kuma dauri ne zaka harafin karshe wajen wannan waqafi Allah kaga ra wannan dauri zaka mata kenan Allahu akbar Allahu akbar ashhadu alla ilaha illa Allah kaga shi ma kai waqafi wurin ashhadu alla ilaha illa Allah kaga shi ma waqafi ne ashhadu anna muhammadar rasulullah to shine yake nufin da ya yi rikain waqafi din kar ya zama mai lirabi ba ruwanka ba maganar lirabi nan wajen bane kar ka zo misali kamar wajen hayya ala salati sai ka ce saboda haka ai kaida ce ta arabiya dole sai kai lirabi wajen kiran sallah kuma sai ka ce hayya ala salati a ba maganar lirabi bace wurin kaka ce ai hayya ala salah hayya ala wannan ala ai harfu jarrin ne as-salati kuma majrurin ne bi ala saboda haka kai dole sai ka faɗi wannan wasali na wannan ta'un din nan saboda wannan ala din ta shigo a ba maganar lirabi bace wajen waqafi aka so duk rikai shi ku ka'ida an sani duk inda zaka yin waqafi to dauri ne zaka yi ga harafin na karshe din to shine ma'anar abin da malaki nufi mauqufan kiran sallah ya zama abun wa waqafi gairi mu'arabin ba abun wa lirabi ba sannan mutawaliyan ya zamo jiri ma'ana ya zama tun da ka fara baka yanki ba ka gama bi haythu ta inda la yatakhallaluhu sukutun kar yin shiru ya yanke shi kafirun mai yawa wala kalamun ku kuma magana ma'ana kar ya zama yin shiru dinka kana kiran sallah kuma sai kai shiru dinka shikenan sai an dade kware sannan ka ci gaba to kar ayi haka nan to amma shine suka ce to kenan yana nuni tun da ya ce sukutun kafirun yin shiru mai yawa kaga yan dan kadan ne kila kaman kana cikin sallah kana sallah sai ka tsaya ka hada miyo misali ko wani abu mai kama da haka wanda ka dan shiru dan kadan kuma ka ci gaba wannan ba komai shi gare shi amma dai yin shiru mai yawa to baya ko kuma magana shi ko magana ko da ai kadan din ce shi wurin magana to ba a so kai ta kaman yanzu misali kana ciki sallah sai wani ma magana to kakka an samu shi ka ci gaba da kiran sallar ka sai ka kare kiran sallar ka sannan zaka yi magana to shine ma'ana kai yin shiru ya yanke shi ko kuma yin magana sannan sai malama ya ce sawabun daidai kana salaman shin ya kasance sallama ce an kai mai awrar dan komai yadda sallama ne aw gairi hima ko wani su ma'ana shine in an kama magana ko sallama ce wani yamma ka indai kana kiran sallah garka an samu shi sai ka gama kiran sallar ka an fahimta shine mai da sallama kenan ko kuma kana kiran sallah sai ka ga wani kana son ka mai magana sai ka mai sallama kar ka mai sallama kana kiran sallah duk ba ai to wannan shine abin da malama yake nufi din sannan sai malama ya ce wa yastahabbu ansu liman sami'ahu ga wanda ya ji shi kiran sallah din an yi hakiyahu yayi hikaya tai ma'ana in ka ji ladan na kiran sallah duk abin da ya faɗi ne kai ma sai ka maimaita abin da ya faɗi in yace Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar har zuwa ƙarshen kiran sallah din shine an yi hakiyahu yayi koyi da mai kiran sallah din ila akhir shahadatayn har zuwa ƙarshen shaidan nan guda biyu ma'ana har zuwa ƙarshen la ilaha illallah kenan min gairi tarji'in amma banda tarji'i ka san mun ci in ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar to zai tsaya can sannu sannu sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah to wannan can da zai sannu sannu kai ma in yayi kai ma kai to sadda ya daga murya din amma da zai yi ba sai ka kare shi kuma shine ma nadin menger ta ji din amma sai dai malamai sun ce sai in sadda yawan can na farko din baka yi koyin da shi ba wanda ya nasan nasan baka yi koyi da shi ba to sadda zai daga sautin ya ci gaba da shi din to kana da sai ka bi shi din sai ka yi koyi da shi din nan wajen wannan shine sannan kuma wajen hikaya din banda as-salatu khairu min nawmi amma shi ba sai kai koyi da shi ba in ya kawo wajen as-salatu khairu min nawmi a'a shi da kiran sallar da shi ne za kai amma in ya kawo wajen as-salatu khairu min nawmi ba sai ka ci kai ma as-salatu khairu min nawmi din ba to wannan shi ne sannan walau kana fi salati nafilatin ku yace ko da ya kasance cikin sallar nafila ne ku yana iya yayi koyi da shi kuma kaga akwai inda suke cewa kuma kana iya wajen as-salatu khairu min nawmi din wajen in ya kawo hayya ala salati nan ku hayya al falaka kuma to la hawla wala quwwata illa billah to shi ma yazo ana ci ana yi haka nan din an fahimta in ya kawo nan din in ya ci ashara hayya ala salati hayya ala al falah nan sai kai la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah la hawla wala quwwata illa billah to wannan shi ma yazo din ana yi ne ba laifi bane kuma in ka fadi yanda liman ya fadi kuma shi ma duk da zai ne to ana yi din to shine ma rayin koyi da liman din to shine abin da ake bukata kenan yin koyi da shi ladan yana kiran sallah din to an so haka din ko da kana cikin sallar nafila ne ko sai kai koyi da shi ba komi sannan sai malama ya ce wa yushtaru amma an shartanta bil mu'azzin ga mai kiran sallah an shartanta shurutu sihhatin akwai shurutu na inganci ko shurutu kamalin da kuma shurutu na cika ma'ana shurutu na inganci shine gashi malama zai karanta mana su gaba ɗayan su yace wa shurutu sihhati abinda shurutu na inganci ga kiran sallah an yakuna muslima ya zama musulmi in kafi da kiran sallah bai yi ba wannan kiran sallah duk da yake wasu malamai suna cewa to ai akwai magana malamai guda biyu wasu sun ka ce ai in yayi kiran sallan nan to in dai har yayi wannan kiran sallah to shi kafirin kenan ya musulunta kenan tunda cikin kiran sallah ta ya faɗi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wasu kuma sun ka ce a'a ko yayi kiran sallah ai bai mai da shi musulmi ba tunda dai bai yi niyyar musuluncin ba don hakan ga ai sharadi ne na musulunci sai ai niyya to wannan shine to shine kiran sallah kafi dai ba ya inganta sannan shine ma'ana an yakuna musliman zakaran kuma ya zamo namiji mace bata kiran sallah musamman kaga ita mace da muryata al'aura ce to shi yasa ba ta yin kiran sallah baligan kuma ya zamo baligi ne ba karamin yaro ba in karamin yaro ya kiran sallah bai inganta ba sannan aqilan ya zamo mai hankali ne ba mahaukaci ba in mahaukaci ya kiran sallah bai inganta ba shi ma wadanga su ne sharuɗa na inganci na shi kiran sallah din to sai kuma sharuɗa su kuma na kamala na cika kenan yace wa shurudul kamali abinda sharuɗa na cika an yakuna adlan shi mai kiran sallah ne zama adali ne mutumin kirki kenan kai zama irin shashashan mutane na waɗanda suke ba adalai ba to idi ne kiran sallah ta in yayi amma dai ba kamala ba haka aka so ba shine ayi kuna adalai ya zama adali arifan bil awqati kuma ya zama wanda ya san lokuta na sallah din saboda ka ya san lokacin sallah ba kawai dole sai ta nuna mini zai je kiran sallah ba ya san lokaci sannan sayyitan ya zama mai murya ne yana da murya sosai mai kyau kuma muryati wanda in ya daga sautin muryata shi tana da kyau kuma yana da dadin murya kuma yana da sautin mai yana da murya sosai din sannan wata dahiran kuma ya zama mai tsarki ne ma'ana ya zama yana da alwala kada yayi kiran sallah kuma baya da alwala sannan qa'iman ya zama kuma mai kiwatan da tsaye kada yayi kiran sallah da zaune in dai ba lalura ba ta rashin lafiya wanda bai yi miki tsaye ba to saboda haka da tsaye aka yi kiran sallah din sannan mustaqbilul qiblati kuma ya zama yana fuskantar alqibla kada ya zama yana kiran sallah kuma ya ba alqibla baya ko ya juya wani bangare daban wanda ba wajen alƙibla din ba to shi ma fuskanci alƙibla sharuɗa ne na kamala illa li isma'in sai in don jiyawa ne ko kamar yanda ake musamman dai canza sadda ba la speaker kaga ladan in sai kiran sallah zai rika juyawa wajen bangaren dama da hagun kaga yana juyawa to sai dai irin wannan to inda wannan ne ba koyan ba yanzu da muke da speaker ka gani ai ya zama duk yanda ya din ba sai ya ji juya din ba to shine in ya zama don jiyawa ne wancan lokacin don ajiya ko ina to wannan ba komai sun ce kuma ko da zai ba alƙibla bayani ne wasu malamai wasu sun ga ci a'a ba zai juya ba alƙibla ba bayan wannan jujuwa din sai dai huska ta dace da ta rika jujuwa kuro amma shi sauran jiki ne ya zama yana kallon alƙibla din to shine ma'anar ya zama mustaqbil alƙiblati mai huskanta alƙibla illa lil isma'i sai don jiyawa sannan wa Allah ya kuna ka sallati tilka salata kuma ya kasance kada ya zan yayi wannan sallati allati azana alha wannan da yake na sallar gareta haka in zaka yi kiran sallah ya zama wannan sallar baka yi ta ba kada ya zama ka taicin kayo sallar ka ta azhara misali sai ka isko wadansu mutane nan za su yi kiran sallah ko da ka isko za su yi kiran sallah za su yi sallahi sai ka ce bari a muku kiran sallah sai ka musu kiran sallah ka taika bayan kai kayi wannan sallar da za su yi din to shine ma'ana kadi ya zama kayi wannan sallah din wanda zaka yi kiran sallah din to waɗannan su ne sharuɗa na kamala da na inganci an ji sharuɗa na inganci musulunci kuma ya zama namiji ya zama baligi ya zama mai hankali wadanda su ne sharuda na inganci wanda dole sai sun shiga sannan kina sallahi na kamala mun jiya ya zama adili ne shi mutumin wato mutumin kirki kenan ya zama kuma masanin da lokaci masanin lokaci lokacin sallah ne ya zama mai murya mai kyau ya zama kuma tsayi da tsayi zai ya zama mai fuskanta alqibla sannan kuma ya zama bai yi wannan sallah ba wanda zai kira sallah din ba to Allahu alam kuma da yake lokaci ya zama tsaya na sai mun saki dawa insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora inda muka daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafi muna alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwanku a cikin addinin musulunci sunu su Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godre Zamfara State wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.